Wannan bai da shine zancan cikin wanda ya halitta in gama yanzu su shata su dan kwairo sun yi su maganganun su wanda basu kumshi shirme ba kawai fadi ne suka yi dan mutun yana maimaitawa wannan babu lahi babu haramci a cikin shi tunda shi ba ganga ya dauka ba su abin da ya ja musu matsalar gangan wannan amma inda a ce babu ganga ba waƙe bane suke na batsa ko kuma waƙe ne na wannan shine abin da aka yi sani ai da adab to a'udhu billahi minash shaitanir rajim addarak shine wannan sulke na yaki addiru abinda aka yi sani da addiru riga ta yaki ita ce addarak alhirab ita kuma adda ko kuma mashi ko adda ko mashi duka ana yana daukan wannan fasar Bismillahir Rahmanir Rahim wa salatu wa salamu ala al-mab'us rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau juma'a tar da watan rabiul akhir shekara ta 1445 hijriya wanda ya dace da 22 da watan sha biyu shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da zan mu koma karatun littafin mutun da azadul madiya in ya shigo hannu duk wanda ya bada aka aje mishi ya nashi ya kai ga hannu kuma dama mun ce zan mu dan dakata har sharhin ya shigo hannu saboda abinda yake ciki na fa'ida zai zan samu ladan shi ne idan ya kasance littafin yana hannu amma in ya zama na sai bayan mun gama karatun aka kawo shi to fa'ida koda akwai ta kadanci dan ba kowa ba zai tsaya kuma ya koma ya bi baya bayan ga wasu littattafan da ke gaban mu mai yiwa an mun gama shi wannan alburda zan mu shiga ko mun yi magana cewa in ya taho ita wasu daukan mu lokaci saboda shi wannan saboda sharhi ne muke bi in ya taho in mun ga da dama in mun ga da dama in muka shiga harafi in ba sharhin shi yana da yawa ba to zan mu dauki harafi biyu amma shi wannan dan sa abinda zai sa wannan dan saboda in ya kasance bai akwai su abubuwa da dama tunda littafin yana hannu wasu abubuwan da kowa yana ganiya daga na dan fara bayanin su ba sai an kai su harfin bi harfin ba tunda littafin yana hannun kowa kuma yana ganiya zan mu tashi insha Allah harful lam harful lam wa yake da matanin yawa gashi can wajen ko harful ba'i harful kaf yawa harful lam al-imam yake cewa fa inna sururaha amsa gururan uhilla bihi muhillatil zawali yace wa urriya an siyabin kana fiha wa ulbisa ba'da saubil lintiqali wa ba'da rukubihi al-afrasa tihan yuhada baina anaqir rijali ila qabrin yugadiru fihi fardan na'a an aqribai an aqribaihi wa an mawali yace takhalla amru atihi wa walla wa lam tahjub mu'atharatul manali nan malam Allah mushi rahama yake cewa baiti na 77 safa ta 108 a cikin azadul madiya yace fa inna sururaha lalle farin ciki na duniya amsa ya mare ta gurura rudi ne da inda kaga farin ciki na duniya to ka tabbatar da cewa rudi ne take uhilla bihi mulimmatiz zawali mulimmatiz zawali musiba ta gushewa uhilla bihi ta sabko mushi ka dauka cewa kamar musiba ta kubcewa ta gushewa wannan abun ta riga ta sabka ko da shi mutunan abun bai kubce ba ajalin shi zai zo ya bar abun lugatul bait lugga ta baiti mulimmat nan da muka fada shine jam'u mulimma jam'i ne na mulimma ita ce siga ta muannas na fa'ili na alamma ai shine dahiya musiba wa musiba shadida min shada'idid dunya musiba mai girma ta shada'id na duniya abu tamam yake cewa yalum muhtilalul mu'tafina bi judihi iza ma mulimmatul umur alammati yace ikhtilalul mu'tafina zuwa da zawwa na masu abun nan na masu roko masu bara yalum suna abun nan gushewa bi judihi da kyautashi iza lokacin da mulimmatul umuri musibu wanda suke na lamurra alammati suka musibantar ma'anar baitin yana nihin ai farin ciki na duniya zai kasance wa binnan ne gururi ne rudi ne lokacin da musiba ta gushewa ta zo da ko mutun zai bar duniya ya bar shi dan saboda farin cikin duniya da jin dadin ta gabaki dai abin kwacewa ne daga wanda ke da su masuluban warce su za'ai wahiya gururun bahat duniya rubi ce gabaki dai kamar yadda Allah sufanta mana ita Ibn al-Mu'taz yake cewa wasururun wa kubratun wa iftikarun wa bari'un ka zukhrufin la yadumu. Yace wasururun wa kurba farin ciki da bakin ciki, wa iftikarun da talauci, wa bari'un da haske na duniya ka zukhrufin kamar kawace la yadumu kau bai dawama. Nan gurin akwai wani athar da malamai suke kawowa cikin at-tazkira, ina ga karanta shi na al-Imam al-Qurtubi. Gobe kiyama za a zuma mutanen duniya da wata tsohuwa wadda ta hi kowa tsuha mushawwaha ajuzun mushawwaha yace tsohuwa wadda ta kasance ta hi komi tsuha gwajab mutane kowa a ce mishi to wannan in ka shiga aljanna ita ce a baka matsayin matak ya gudu yace mi zai da ita sai a ce mishi to wannan ita ce duniyar da kuka yi ta karnukanci akan ta aje wuta da ita ba mu bukata ta inji Allah. Baiti na 75 yace wa urriya an siyabin an tsareta da shigami da tuha kana fiha wadda ke cikin ta wa ulbisa za a sanya mishi ba'ad bayan haka saubulin tiqar tuha ta barin duniya ta bulaguro shine zawati lugar baiti urriya min al-ari daga al-ari ne tsareci ana cewa ariya min saubihi mutun ya tsareta daga toshi ya ari ya arafa huwa arin wa uryan wannan mai hadari yake cewa an yi sallu uryana si salla uryan ai tajarrara an siyabihi mutun ya tsareta da tuhashi Allah yake cewa inna laka alla tajua fiha wala ta'ara a cikin aljanna kana da ba zaka yunwa ba kuma ba zaka tsareci ba wala ara in an ce asalin karma al-ara ma an ciro abun ne daga guri khaliyan gurin da babu komai babu shibka babu tsoro shi ake ce ma al-ara fa nabaznahu bil ara'i wa huwa sakim kuma mai tsareci sai aka bashi wannan siffar dan saboda babu komai a jikin shi asalin kalmar daga al-ara ne Abu Tamam yake ce al-habal yake cewa wala mai zal muqaddaman fi kulli malhama gara'un fiha ariyal akadami tanfasimu ariyal akadami mai tsarecin dugadigi ma'anar baitin ai wanda ajalin shi ya sabko musibar mutuwa ta zo mishi za a tsaraitar da shi daga tuhar da ke jikin shi a sanya mishi tuha ta barin duniya zuwa lahira bayan da yana cikin tuhahi na alfahari da jiji da kai da babbar shadda da komai ba za a sa mishi su ba baiti na 76 al-imam yake cewa ba'da rukubihi al-afrasa tihan yuhada baina anaqir rijali wa ba'da rukubihi al-afrasa bayan hawan manyan dawakai da yake tihan dan al-fahari tihan dan al-fahari yuhada za a rika chali chali da shi baina anaqir rijali tsakanin wuyan mazaji bayan canda shine bisa doki bisa katkat babban mota mai tsada ta miliyan kaza yana yawo ana nuna shi to yau gashi shine a bisa wuyan wasu he inda suka yi da shi ba shi yake tuka ba yau su suke tuka shi he inda suka yi da shi talakawan kuma da rena lughatul bait yace tihan daga taha yati hu tihan ne takabbara shine girman kai wa huwa atyahun nasi wa taha fil ardi yati hu taihan wa taihanan zahaba mutahayyiran ya tahi yana dimauce yati hu na fil ard 40 sanatan yati hu na fil ard atihu shine asalaf girman kai asalaf da sadu da lamshi da fa girman kai shine asalaf wal kibar wa kad taha yati hu taihan ay takabbara kenan nan tihan da yana zuwa da ma'anar at-takabbur yana zara ma'ana at-tahayyur dimuwa amma nan at-takabbur yake ne yace yuhada al-khalidiyan yake cewa ni mawaki ne ala zurashamihun wa arin kadim talat kibaran bihi huwa mawlu'un biha tihan kaga kibaran kuma tihan dan kaga cewa shi ake nihi yuhada ana cewa fulanun yuhada baina ithnain ana chali chali da shi tsakanin mutum biyu izama sha baina huma mu'tamidan alaihima in yana tahiya tsakanin mutum biyu wanda ya ji dogar jikin su mara lahiya mun gani a Bukhari cewa Abu Bakar fa wajada annabi sallallahu alaihi wasallam fi nafsi khifa fa kharaja yuhada baina rajulaini aka huto da annabi sallallahu alaihi wasallam ana wannan chali chali da shi tsakanin mazaje bi mara lahiya huto bai iya tahiya da kafashi wani daga nan kinshi wani daga nan kinshi yana tahiya tsakiyar su shi ake cewa yuhada ma'anar baitin ai yana nihin cewa al-insana ba'ada an kana yarkabu farsahu bayan canda shi yake hawan manyan dawakan shi da a cikin duniya dan saboda al-fahari to yau ga shi ne abu sauyan mazaje dan za a tayi da shi zuwa ga makabarta haba yake cewa wa kam shadu qusuran aliyatun fa hal wasatum illa al-quburu nawa nawa masu hali da masu mulki suka daukaka bainaye masu girma madaukaka shin akwai abin da yayi walce su banda kabari a ƙarshe dai kabari ce makoma na 77 ila kabarin yugadaru fihi fardan ila kabarin za a kai shi zuwa da yace yuhada za a dauke shi a wuyan mazaje ci gaba da baitin sai yace ila kabarin za a je da shi zuwa ga kabari yugadaru za a bar shi fihi cikin shi fardan shi daya na an aqarbaihi yayi nesa gami da makusantan shi wa amma wali da bayin shi lugar baiti yugadaru min almugadara ne wa hiya tarku shine bari gadara yugadaru mugadaratan fa huwa mugadir mafa'ulin shine mugadar da wasali dal ma wasal dal wasali sama ay gadar wadanna huwan da ya bar garin su masabkin shi gadar al-makani ya bar shi ai shine barin shi mali hazal kitab la yughadir sagiratan wala kabiratan illa ahsa a cikin hadisi addu'ar annabi yake cewa la shifa illa shifa ka shifa la yughadir saqaman warke wadda batta barin wata cuta antara ibn shaddad yake cewa hal gadar shu'ara mutaraddim am hal arfat ad-dar ba'da tawahumi gadar na'a shine ba'uda na'a an kaza yana an kaza in a fi'ilul amr kin shi kenan na'ayin shine masdar fa huwa na'in fa'ilin kenan mafa'ulin shi shine man'iyyun bihi wanda an yi nesa an bar shi Allah yake cewa wa iza an amana 'ala al-insani ya arada wa na'a bi janibihi na'a sai ya nesanta a cikin hadisin guda uku nan da suka yi tawassuli da ayyukan su dayan su yake cewa wa annahu na'a bi talabu zata yawmin shajar ash-shajar itace sun yi min nisa falam ati hadisin da Abu Kosha Riyadus Salihin Al-Bar'i mawaki da ya rasu shekara ta 803 Hijriya yace uhibbukum wa uhibbu daru anisatan minkum wa as'alu ankum manna awadana wanda ku santa da yanne santa ma'anar baitin cewa za a bar mutun a cikin kabarin shi shi daya bayan yayi nesa da makusantan shi da sauran dukkan wasu wanda suke na kusa da shi da sauran mutane zai kasance daga shi sai aikin shi da ya aikata kamar yadda annabi ke faɗa cewa mamaci guda uku suke raka shi guda biyu su komo ɗaya ya tsaya yace da iyalan shi da dukiyar shi da aikin shi sai iyalan shi da dukiyar shi su komo sai aikin shi ya tsaya daga shi sai aikin shi a kabarin shi na baiti na 78 al-imam yake cewa takhalla amru atihi wa walla takhalla ya kubuta amru atihi daga mutuncin shi anan sarki ne da mutuncin shi mai hali ne da mutuncin shi malami ne da darajar shi babu magana ta yin shiga kabari ba san kowa ba wa walla kuma ya bada baya ya barta yace mu'afaratul manali zaban abun samun duniya walam tahajjud bai hana shi ba zuwa ga kabarin wannan bai hana shi zuwa kabari takhalla ay takhalla an shay'i shine zahida fihi wa tarakahu mutun in ya bar abun ibta'ada anhu wa takhalla amru atihi ay ya bar shi Laila al-Akhaliya mai rasuwa 80 daidai Hijriya take cewa takhalla an abi harbin fa walla bahilatun qabidun qabla al-qitali takhalla al-manali shine daga nala samun abu fulanun nailan wa nailan wa naulan sara kasiran nawal mai yawan samu nala yanalu nal fi'ilul amri nailan masdar kin shi fa huwa nail fa'ili maf'ulun shine manil al-manali shine makanul ladzi yanalu fi gurin da ake samu shi yake cewa al-manal wa minhu daga ciki akwai Allah yake cewa lan tanalul birra hatta ka ganan tanalu shine wannan fi'ili ne lan yanala Allah luhumha lisanud din al-khatiba a cikin baitin shi yake cewa wa nablugu fika allazi nartaji wa zaka ala Allah sahalul manali al-manal gurin samu ba samu ba mutanabbi yake cewa ra'aytuka tusu ushara inailan hadithahum al-muwallad wal qadima anailan gashi aka mana a matsayin masdar kin shi ma'anar baitin yana nihin cewa wannan mamacin da yayi ba ya kubuta yayi baya ga dukkan wani mutuncin shi wanda yake a cikin duniya ya bar shi kuma zaben neman duniya da yake yi ya bar neman lahira bai raba shi da zuwa kabarin ba dan saboda dukiya batta amfani a cikin nan duniya hakanan batta amfani kamar a cikin kabari kamar yadda ta amfani mutun a duniya haka a lahira abul atahiya yake cewa tunafis fi jam'i malin hudami wa kullun yazulu wa kullun yabuidu yace wa kan bada jam'un ulu quwwatin wa hisnun hasinun wa qasrun mashidun yace tunafis kana wannan munafasa fi jam'i malin hudami cikin hada karmami na dukiya wa kullun yazulu dukkan shi kaucewa zai kullun yabi duka halaka zai wa kan bada jam'un nawa wanda ya tara dukiya mai yawa duk ta halaka ulu quwwatin ma'abuta qarhi wa hisnun hasinun da ganuwa mai qarhi wa qasrun mashirin da kuma baini wanda yake madaukaki an daukaka shi hadi'a yake cewa walastu ara sa'adata jam'u malin walakinna taqiyyu huwa sa'idu wa taqwallahi khairu zadin zukhran wa indallahi li atqa mazidu yace ban gaba cewa arziki shine tattara dukiya arziki shine mutum mai takawa arzikin duniya da lahira tsoron Allah shine mafi kyakkyawan guzurin da mutum zai aji a wajen Allah in yaji har ya samu ƙari sama da abin da yayi to ban sani ba ya kuna ganin murƙayin harafi bibi ana iya dauka ana iya daukan harafi biyu ko mu bar shi a ɗayan shi to kin hamu bar shi a harafin shi daya ko da zai dau lokaci insha Allah daga baya za a